Twice in the past, we've missed the DSO deadline. We cannot afford another failure.
Mun gaza cimma wa'adin komawa kan kimiyyar zamani ga kafofin sadarwarmu na radio da talabijin har sau biyu, da aka ba za mu sake bari duniya ta bar mu a baya ba wannan karo a watan Yunin banana.
As part of efforts to meet the June 2017 deadline, we've set up a ministerial task force which has been meeting regularly.
Wannan dalili shi yasa muka kafa committee karkashin kulawar minister da ke zama akai-akai don cimma wannan nasarar. Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ke magana wani taro da jagororin kafafin labarun Najeriya kan koma fasaha zamani daga ta gargajiya, kamar yadda sauran kasashen da suka samu ci gaba ta fuskar sadarwa suka koma tuntuni. Wannan fasahar dai da hukumar kula da gidajen radio da television ta Najeriya NBC ta fassara a Hausa da kaura daga sadarwa ta mai dungu wato analog zuwa mai yatsu wato digital, da kuma ake yada haka a kafafen labarun Najeriya tun bara ka kaddamar da shirin a Jos da kafa akwatin sadarwar tashoshin talabijin kimanin 30 da mutane ka iya hadawa a gida suke kallon tashoshin zuwa yanzu kyauta. Zuwa yanzu dai a Jos da Abuja ake kallon wannan na'urar ta NBC.
We are not unaware of the misgivings and the concerns that have been expressed by some of you.
Lai Muhammad ya shaidawa masu kafofin labarun cewa duk da kalubale ko cikas da suke fuskanta, akwai bukatar dagewa wajen cimma wannan muradi. Tsohon shugaban NBC Ɗanladi Baƙo ya yi ƙarin bayani.
Kai da kai gida in kana da akwatin nan, karamin akwatin da kusan kamar ake jiko da yake, tana baka dama ka kalli tashoshi kusan 35 daga ko ina a ƙasar. Kuma abu ne wanda signal distributor, wato duk wasu gidajen radio da television, akan hada su wuri guda sai a watsa ta layi guda. To wannan mai watsa layi guda din shine ke dama ya toshe ko ya tare ko ya hana hitowa duk wani abin da bai ba daidai bane, abin da bai dace ba, daga nan za a ruhe shi. Dan ka ga yamma cewa shekaran jiya mun ga abubuwan da ka gwada wanda ka nuna babu tsari ciki ko ba addinin ta saba a wasu addinai ko al'adar mu, daga nan ne in baka dauke shi na daya zo biyu an kai ma an ka kawo karanka, in baka yi dauki mataki ba, daga nan ana iya a ruhe ka.
Daya daga cikin kafafen labaru da suka hau kan wannan akwati shine gidan radio da talabijin na Liberty da ke Kaduna. Tijjani Ramalan shine shugaban kafar.
Manyan kamfanoni misali kamar wanda suke Lagos su sun fi son su dinga wato tallafa ma gidajen talabijin, ake ganin su ba tare da an biya kuɗi ba. To yau da mu da su duk an zama ɗaya kenan. To daga nan zuwa watan 6 kenan, zuwa watan June, su ma wanda suke wanda ake ganin su ba tare da an biya kuɗi ba, hukumar NBC za ta kashe transmitter ɗinsu. Saboda haka duk za mu zama waje ɗaya kenan. Wato kowa zai gyara al'amarinsa yanzu. Duk wani gidan radio da ba zai iya fito da sababbin tsare-tsare ba, to ba shakka zai kwanta.
Za a jira ga cimma wannan guri daidai lokacin da masu ruwa da tsakiya harkar sadarwa ke cewa an kama hanyar nasara. Nasura da Malika, Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.